الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تجيك بدا كراتوانا للتافي ودوروانا للتافي جهاد الشيخ عثمان ابن فودي رحمه الله كرو نبيو كيننكو زما نبيو تمنا ننتكين مقدمة شيمة بحسي na bayanin abin da littafin ya kunsa zamu tashi waya hadifu hadal bahasu to wannan bahasin hadafin sa da yake son ya kai zuwa gare shi to ya kasance ila ta haƙiƙi zuwa tabbatar da jumlatin min al maqasidi taron wasu jumloli na manufofi min ahammiha daga cikin su ibrazul haqiqati tarihiyya za a fito da bayanin haƙiƙanin tarihi na jihadi Sheikh Uthman ibn Fawdi war raddu ala shubahil musarata hawlahu za a yi raddi kuma wasu shubuhohi da ake motsarwa a gefensa wa difa'u an ad-da'wati al-islahiyya kuma za a yi kariya akan da'awar da yayi rahimahullahu ta'ala ta gyara al-islamiyya ta musulunci min at-tahrifi daga juyar da ita da wasu ke yi wa tashwihi da bata abu at-tashwihi shine abu na cikin tsaftarsa sai ka dauko datti sai ka manna masa wa rabtul qari'i kuma za a yi kokari a kulla alaqan mai karatu bi manhajin da wani manhaji ilmiyyin na ilimi cewa duk sanda zai yi karatu to ya bi wannan manhajin munsifin na adalci fi dirasati tarihi wajen karatun tarihi al-islami na musulunci yambani hadhal bahasu wannan bahasin yana giduwa ala muqaddimatin akan muqaddima wa arba'ati fusulin da fusul guda hudu wa sittata ashara mabahasan da kuma bahasi goma sha shida summa khatimatin sannan khatima fal masadiri summa khatimatin fal masadir wal maraji'i sana abin da zai biyo wa baya za a ambaci kaɗan daga cikin masadir da kuma maraji saboda mai saurare sai ya koma zuwa gare su don ya ƙara faɗaɗa bincike akan wannan mas'ala ne alfaslul awwal fasli na farko al-itaru tarihiyyu li hayati Sheikh Uthman ibn Fawdi wa bi'atihi eh an ce al-itar shine wani zagaye wani cycle na tarihi da za a ambata saboda duk tarihi yana da farko yana da ƙarshe to wannan shi ake kira da al-iqar wanda ya kunshi rayuwar Sheikh Uthman ibn Fawdi rahimahullahu ta'ala wa bi'atihi da kuma bi'arsa al-mabhasul awwal mabhasi na farko ƙarƙashin al-faslul awwal tarjamatun mukhtasaratun an hayati Sheikh Uthman ibn Fawdi rahimahullahu za a yi takaitacciyar tarjama na farko ka san ma waye shi to huwa abu muhammadin ane masa kunya da abu muhammadin shine kunya a Sheikh Uthman rahimahullahu ta'ala sunansa na yanka Uthman ibn Muhammad Fawdi dan Muhammad Fawdi saboda haka sunansa Uthman sunan mahaifinsa Muhammad to ya fi shahara da Muhammad Fawdi haka su Fulani suke kiran shi da shi mahaifin nasu kenan rahimahullahu ta'ala saboda haka lafazin Fawdi din Fulatanci ne an gane kuma yadda ake fadarsa kamar yadda su masu sunan suka ambata wanda Sheikh Abdullahi rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi mai suna Ida'un Nusuhi to a ciki sai ce lafazin Fawdi laƙabi ne na mahaifinmu ma'anarsa shine alfaqihu abun Fulani so da malamin fiqihu ne kuma malamin Qur'ani ne rahimahullahu ta'ala sai ce to Fawdi din na ana fadarsa a wato bifa'in an gane madhmumatin amma dhammata ishmamin zaka fadi fa'un sannan kai mata dhamma dhamma din kuma kai mata ishmami mun san ishmami ko yawa ba dhamma khalisa ba yawa to yi ne sai kai wannan wa ba'dal wawi sai ce dalun muhmalatun madhmumatun aidan bayan wawun sakina to sannan kuma akwai dalun maradigo dal kenan ko daily a Hausa to shi daily din maradigo ne sannan kuma shi ma ayi masa dhamma wa ba'daha ya'un mumalatun sannan bayan ta kuma a dalun din to sai ya'un ita kuma tare da imala tana da kasara amma kasara din zaka yi mata imala ita ma mun san imala ko to ya za a fada kenan kakka fadi fu din khalisa ayi ishimami shine ka sha bare muku bayani ka sha kama damma din kamshin kasara shine ishimamin da yake magana bifa'in madhmumatin dhammata ishmamin an gani yau to ka shaka mata kamshin kasara kamar kasara zaka fada sai aji ka fade dhamma shine ishmamin da yake nufi anan an gani yauwa fodi to dan fodiyo da ake fada wannan da Hausa ne su turawan su suka canza asalin sunan daga yadda ake fada shi sai suna fadan sa haka an gani sannan dalun din dhamma ake mata akwai masu yi mata kasara wannan kuskure ne saboda su masana ga yadda suka ce a fada to shi yasa zaku ga duk inda sunan yazo dal din daily din an dora masa dhamma ba zaka ga an masa kasara ba amma da yawa zaka ga waɗanda suke rubuce to in sun zo kan sunan ko littattafan su da ake bugawa to sai kaga dalin din an mata kasara to wannan khata'un ne sha'i'un la asala lahu bayan su turawa sun yi abin da suke saboda su dan fodiyo suke cewa an gane dan fodiyo to di din zaka ga sun sa ayi gabanta to daga nan ne su kuma in za su rubuta da larabci dalin din sai su yi mata kasara to wannan ba daidai bane ku koma littafin ida'un nusukh na shi Sheikh Abdullahi rahimahullahu ta'ala to kaga tunda su adda abin su kuma ba yadda zaka yi ko yawa Allah ya taimaka to shi Muhammad din nan bin Usman dan Usman kenan kaga shi Sheikh Usman sunan kakansa aka saka masa Ibn Salih Ibn Harun Gurdu Harunu dan Gurdu Gurdu shi ma falatacci ne ma'anarsa shi ne wanda yake rayayye alhayyu wanda yake rayayye shi suke kira da Gurdu wanda aka haife shi bai mutu ba bin Jabbo bin Muhammad Jabbo shi ba haka ake fadansa Jabbo Ibn Muhammad shi kuma dan Sambo Ibn Ayyub Ibn Masirana Ibn Buba Baba Ibn Musa Jakwallo to wa Musa Jakwallo min ru'asa'i qabilati Turabbi al-Falatiyya shi Musa Jakwallo din nan shine kakansu na goma to shi da daga cikin jagororin kabilar Turabbi toran kawa kenan wanda su ne asalin Fulani wanda karatun mu na Tazyinul Waraqat mun yi bayani mai tsayi akan wannan insha Allah to ana iya komawa a samu cikakken tarihin Fulani an gane saboda haka su Fulani asali za ku ga suna cewa al-Fullati wasu ce al-Fullani to abin da ya bai zuwa ga haka ita Bajjumango wadda shi Uqubatu Ibn Nafi' ya aura to cikin ƴaƴanta akwai wanda ake kira al-Fulani akwai wanda ake kira da al-Fulati to shine an zo musu nisba sai a ce al-fullati ko al-fullani eh wasu sata'un wasu sanuna to ko ne kasa yayi wasu masana suna ambatar haka to shi daga cikin torabbe torabbe din nan wasu sukan rubuta shi a haka ta'un da damma sannan wawun sakina sannan ra'un sannan dalun sakina sannan ba'un da shadda da kasara tare da imala torabbe wasu kuma suna rubuta shi ba tare da dalun ba ta'un da damma sannan wawun sakina sannan ra'un sannan ba'un mushaddada tare da kuma kasara tare da imala torabbe al-fulatiya wadda ita kabilar torabbe kabila ce ta fulani allati hajarat min tumbuktu ta yi hijira daga tumbuktu ila futa toro zuwa futa toro ita futa toro a yanzu tana cikin senegal ita kuma tumbuktu a tana ainihin arewacin kasar mali a yanzu to shi musa jakollo din nan shine ya dibi wasu daga cikin fulani da niyyar za su je su yi aikin haji a to har tafiya ta kai su daga tumbuktu zuwa ainihin futa toro wadda tana cikin kasar senegal a yanzu to daga nan kasar futa toro ko senegal a yanzu min samma ila kwanni zuwa garin kwanni a ga yana a Niger in ka wuce illela in ka bi ta sokoto to shi musa jakollo ne saboda haka kwanni da daddin gari ne an dade da gina shi min biladi hausa wanda gari ne shi ma na hausawa fi awakhir al-qarn al-thamin al-hijri kuma ya zo ne a karshe karshen karni na ainihin wato 8 a hijira yanzu muna karni na 15 ko yau ka kusan shekara 500 kenan da zuwan sa a garin kwanni to an ce shi ya gina wannan birni na kwanni to da ya zauna nan haka zuriya ana ta samun zuriya har wasu daga ciki kakannin ko kakan shi a Sheikhu Usman wasu sai suka yankin tawa a can yankin Madawa a Maratta wanda anan ne aka haifi a Sheikhu Usman rahimahullahu ta'ala to haka suka ci gaba da shigowa har suka zo kasar Gobir ko da aka zo da shi garin Tsagel yana karami to anan dai ya rayu a sauran su kamin ya bar Tsagel din ya dawo Gwandu kamin ya bar Gwandu ya koma Sifawa kamin ya bar Sifawa ya koma Sokoto kuma ana Allah ya karbi rayuwarsa walidar Sheikh Usman bi ƙaryati Maratta an haife shi a garin da ake kira Maratta wanda Maratta tana cikin Niger a yanzu saboda haka a Niger aka haife shi kuma tana can yankin Madawa in ka bar tawa to za a dora ka ga gurbin da titin da zai kai ka zuwa Madawa kuma garin har yanzu yana nan yawmal ahadi an haife shi ranar lahadi kamar yadda kuma ranar lahadi Allah ya karbi rayuwarsa rahimahullahu ta'ala ran da ya zo duniya kuma a nafsin wannan yinin kuma ya koma ga Allah fi awakhiri safarin a ƙarshe ƙarshen watan safar wannan wata da muke ciki hijira 1168 hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam al-muwafiqi wanda ya daidai da 1754 miladi kenan qara al-qur'an al-karima ya karanta al-qur'ani shi a Sheikh Usman wa ba'da mabadi' al-ulum ad-diniyya da sashin wasu ilmomi na addini wal arabiyya da na larabci ala walidihi akan mahaifinsa summa akhadha an ba'di ulama'i biladihi sannan ya karbi karatu daga sashin wasu malamai na garin sa amsali Sheikh Usman bin Duri kamar su a Sheikh bin Duri al-Kabawi wani babban malamin lugari dan kabini saboda ga cikin malaman sa Kabawa shi a Sheikh Usman to kaga wannan yana ciki yayi karatu ga Kabawa wa Abdurrahman ibn Hammada da kuma Abdurrahman Hammada wasu kuma sukan ƙara alif karshe Hammada to amma dai Hammada yadda yake a rubuce shi ne yafi shi ma wani malami ne wa Hashim ibn Zamfari da Hashim az-Zamfari bazamfari wal Hajj Muhammad ibn Raji da kuma babban malamin nan nasu Muhammad ibn Raji wanda Sheikh Abdullahi yayi magana sa a cikin Tazyinul Waraqat wanda har kasida yayi masa jimiya mun karanta wa Jibrila ibn Umar da kuma babban malamin nan nasu Jibrilu dan Umar al-Aqdasi mutumin Agadas wanda ake kira Agadas asalin garin Aqdas to sai koma Agadas to shi malam Jibril dan wannan garin wanda suna ji da shi ke kware da gaske hatta kai ga yada cewa in qila fiyya bi husni zanni ma qila fa ana mawjatun min amwaj Jibrila to ka gari saboda haka suna ji da shi kware da gaske Jibrila man jabara al-ilahu bihi lana dinan hanifan mustaqimal manhaji to saboda haka suna ji da shi kware da gaske Sheikh Shuyuhi menene a wancan baiti ne na Muhammad Bello Sheikh Shuyuhi na Jibrilu an tuna baitin Sheikh Shuyuhi na Jibrilu to Allah ya sai maka yana da cikin infaqul maisir infaqul maisuri to muna dan gwada mu gani ko ana karanta littattafan to tunda naje ba a kawo wannan baitin ba a karanta infaqul maisuri dan duk wanda yake karanta littafin to dole ne ya haddace baitocin baitoci ne guda biyu to za mu aje su akwai inda za su zo za mu ambace su wada rasala daihim kutuban kathira ya karanta littattafai masu yawa a wurin su fi mukhtalifil ulumi a cikin ilmomi daban-daban wal fununi da fannoni ila an sara ayatan fil ulumi al-islamiyya sai da ya zama wata babba aya a cikin ilmomi na musulunci wal arabiyya da kuma ilmomi na larabci shi yasa galibin littattafan lugha da Sheikh Abdullahi ya karanta ai ya karance su ne wurin Sheikh Usman Sheikh Usman babban malamin lugha ne illa shi yafi damuwa da bangaren al-ahkam da abubuwan da suka shafi al-akhlaq rubucin su sun fi yawa a can to amma duk sauran littattafan nan na lugha da ake karatu a zaure to hannun sa ya karance su wa fataha Allahu alaihi Allah ya yi masa budi wannan wara kalbahu ya haska zuciyarsa bil imani da imani wanta hat ilaihi ri'asatul ilmi al-ma'quli wal-manquli a zamanin sa sai da ya zan jagorancin ilimi na istinbadi shine ilimi na al-ma'qul da ilimi na naqali to jagorancin sa yana wurin Sheikh Usman rahimahullah kowa ya cire masa hula wa duribat ilaihi abatul ibil sharqan wa gharban haka ana buga wato awazun raqumma in ana son su yi saurin tafiya wannan jijjiga su din da ake yi to wato bangaren gabas da bangaren yamma ibara ce cewa ana yin tattaki daga kasashe daban-daban daga garuruwa daban-daban ana zuwa don akwashi ilimi da tarbiyya a wurin sa wa yaminan wa shimalan dama da hagu wa akafa ala tadrisi Sheikh Usman ya duƙufa game da karantarwa daga cikin abin da ya ba muhimmanci shine karantar da dalibai ilimi komai ana karanta wata alifi da kuma rubuce-rubucen littattafai wa allafa akthara min 100 muallafin ya rubuta sama ga littafi 100 ma baina al-kutubi tsakanin littattafai wal maqalati da kuma maqalu yan kanana littattafai as-sagira kanana idafatan ila al-qasaid al-ajamiyya idan an raba zuwa qasidu da yayi rubuta da Hausa da Fulatanci saboda ba Fulatanci kawai yake ji ba da Larabci yana jin Hausa cikakkiyar Hausa bishe sa kowa azi yazo ko karantarwa in ya ga mafi yawan mutane Fulani ne sai yayi Fulatanci in ya ga mafi yawan mutane Hausawa ne sai yayi Hausa in ya ga mafi yawan mutane azbinawa ne sai ya azbinanci dan yana ji yaruka kala kala shi a Sheikh Usman rahimahullahu ta'ala tunda dama manufansa a gadi fil wa'azi wajen wa'azi wal irshadi da shiryarwa ka duba wadda'awati da da'awa ilal jihadi zuwa ga jihadi allati wadda wannan da'awar allati wadda waɗannan qasidun yana koma ma alqasaid yablugu adaduha adadin su ya kai alfa qasidati wajen qasidu dubu ba baiti ba qasida mafi karanci a malama adabi baiti su ya kai bakwai ake karanta qasida to yana da qasidu da yayi ba da larabci ba sama ga qasida dubu to in kabilanci ya sama gaba zai yi haka ba zai yi ba kuma duk sun kunshi karantarwa da da wa'azantarwa rahimahullahu ta'ala to unzur ka dube kitab al muntakhab min al adab al arabi as sukuti zaka samu karin bayani akan tarihin Sheikh Usman shafi na 19 zuwa shafi na 21 za mu ji mai littafin a nan gaba wa abu to wannan tan bangaren sai shike na akaran kansa kuma a takeice wa abuhu babansa Muhammadu Fodi ibn Usman kana yulaqabu ya kasance ane mai laqabi bi Fodi bil lughati al fulaniya ko al fulatiya da yaran fulatanci li'annahu faqihun wa alim saboda mahifin nasa malami ne kuma faqihi ne mimma yadullu wannan yana daga cikin abin da yake nuni alama kana lahu min darajatin ilmiya darajar da yake da ita ta ilimi fi qaumihi a cikin mutanensa shi Muhammadu din mahaifin nasa gashi har suna kira ne da faqihi a yaran su hatta laqabuhu sai da suka yi mai laqabi bi hadhal laqabi sami da wannan laqabi wanda yake madaukaki faqad haqiqa mahaifin nasa talaba waliduhu mahaifin nasa ya nemi al-ilma ilimi wa talaqahu kuma ya karbe shi daga malamai daban-daban wa akhazahu ya karbe shi min shuyukhin kasirina daga malamai masu yawa washtahara bil ilmi ya shahara da ilimi wal fiqhi da fiqhu wal wara'i da wara'u tsantseni wa kana shi Muhammadu Fodi din nan ya kasance rajulan wani mutum ne taqiyyan mai tsoron Allah aliman malami sunniyan kuma ahlus sunna ba dan bid'a bane to nan gidan su ake maka tarihi saboda haka gidan sunna ya fito a Sheikh Usman rahimahullahu ta'ala malikiyan kuma yana bin mazhar malikiya rabba auladahu yayi rene ƴaƴansa su a Sheikh Usman alal mazhab al maliki akan mazhabar malikiya shi yasa zaka ga sun ta asirantu da ita sun san fiqhu sosai kamar yadda yake faɗa da kansa shi a Sheikh Usman akwai sharhu mukhtasar na Sheikh Khalil wanda ya shahara da sharhul kharashi mujalladi hudu ne manya haka to ya ce ya haddace wannan sharhi ba wai mukhtasar din ba sharhin ya haddace shi to shi yasa duk inda kake bukata a sharhin zai iya yanko maka zaka yi ta ganin yana kawo maganganun sa a littafin sa saboda yadda aka ba aka bauta ma ita malikiya ne to ya haddace to ka gani shi muktasar kan wannan al'adar gidansu ce duk wanda ya taso sai ya haddasa maza da mata ko taso cikin wannan zuriyar to sai yayi harran mukhtasar to waɗannan wai su ake kira ƴan ta'adda Allah ya sawwaka wa allamahum ya koyar da su ta'aliman mumtazan koyarwa wadda take mumtaza mai kyau kyakkyawa wadda ta bambanta da sauran malaman ilimi ya ba su na haƙiƙa shi zai fara karantar da kai da hannunsa ya fara koya ma Qur'ani da larabci in ka haddace Qur'ani wanda Sheikh Usman ya haddace Qur'ani tun yana dan shekara 13 ya haddace Qur'ani kuma a hannun mahaifin nasa haka shi ma Sheikhu Abdullahi tun yana dan 12 shi ma ya haddace Qur'ani haka shi ma Muhammadu Bello kuma duk a hannunsa shi Muhammadu Fodio din dan malamin Qur'ani ne rahimahullah kuma yayi haka ne li yusbihu ulama al-mustaqbal domin nan ga musu zama malamai a lokacin ba malamai bane shine malami kuma ya san rayuwa yau da gobe za a neme shi a rasa to sai ba su ilimi kuma sun ilmantu sun ilmantu to kai ma ka dauki wannan usulubi eh to sharadi ne ka haddace muktasar kuma ka haddace qur'ani wannan dole ne indai ka fito daga wannan gida wa fi tilkal ayyami kuma a wannan lokacin a wayannan kwanakin kana ta'alimu karantarwa ta kasance fi garbi afriqiya a afrika ta yamma ya atamidu ala dirasatil lugatil arabiya ba a wasa da larabci duk da haka kuma ana dogara ana itimadi da larabci sosai don shi zai mayar da kai cikakken dalibi ba ka zo kana karatu kana bata fa'ili da maf'uli ba da sunan kuma kai allama ne to wannan bata addini ne da bata ilimi wa adabi hada ladubbanta suna kula da larabci sosai kwarai da gaske wanda na taba gaya muku littafin nan na lugha al-qamusul muhit na Muhammad ibn Yaqub al-Firuzabadi rahimahullah shine daidai ba al-Firuzul Abadi ba al-Firuzabadi Sheikh Abdullah yake cewa ya haddace wannan littafin min awalihi ila akhirih qamus ne na lugha ya kawo kalma kaza ga ma'anarta ga ma'anarta ga ma'anarta to ga gadi wanda madaba'ar da nake da shi wajen shafi 1800 shafi shi Muhammad Bello a littafin sa a Shifa'ul Asqam yana magana akan littafan da ya haddace yace ya haddace mugunin labib ibn hisham al-ansari littafin nahawu ne ba za ka zama dalibin nahawu ba sai ka karanta shi ka iya shi to Muhammad Bello yace ya haddace shi to kaga wannan ishara ne kan cewa suna kula da lugha to shi yasa ga mu ma ba ma wasa da ita sai dai abin da yake karhin mu to nan mun ka dauko kuma duk wanda a tare da mu dole ya bata kulawa saboda yaran Qur'ani ne yaran manzon Allah ne wa adabi hada adabu na lugha din wal fiqh kuma suna kula da fiqhul islami wa kanat li ummihi hawwa kuma mahaifiyarsa shi a Sheikh Usman sunanta hawwa wa jaddatihi ruqayyata da kuma kakarsa ruqayya duk malamai ne su ma mahaifiyarsa malama mahaifiyarta ita ma malama ruqayya to suna da daurin wata gudunmawa barizon wanda take bayyananna fi siyagati shakhsiyati wajen kera shakhsiyar shi a Sheikh Usman su ma sun ba da gudunmawa don su ma sun karantar da shi yayi karatu wajen ita Hawwa din mahaifiyarsa kuma yayi karatu wajen kakarsa mahaifiyarta al-ilmiya ta ilimi wal adabiyya wa kanata ka gani min ahlil ilmi a wannan zamanin ana lissafa su cikin malamai to kaga kai da kake ta hayaniya wannan shine Sheikh Usman kuma kaji asalin sa kai muna jiran kai muna bayanin naka asalin ka gaya mana kakanninka wa alal umumi kai bisa ga gamewa fa inna baita shaykhi Usman ibn Fodi baitun gida ne kasura fihi al-ulama malamai sun yawaita a ciki shi yasa zaka ga kusan duk yayansa zaka ga malamai mazan su da matan su al'alam wadanda suke manya fi ulumin lugha wajen ilimin lugha al'arabiyya wal aqaidi da aqidu ba sa wasa da aqida wa tafsiri da tafsiri wal hadisi da hadisi wal fiqhi da fiqhi wa bi hadha saboda haka nastati'u muke da iko an naqata mu fada kai tsaye mu yanke ko shakka babu bi annahu cewa Sheikh Usman kalina sha'a ya taso wata ra'a ya rayu fi bi'atin a cikin wata al'umma ko wani yanayi khasatin kebantacce bil ilmi da ilimi was salahi da gyara wal abqariya da kaihin kwakwalwa ita basira kamar abinda Hausawa ke faɗa cikin nono suke shanta duk wanda ya taso ciki to sai ka same shi da abqariya zakai kaihin kwakwalwa al'amru alladhi sahala lahu at-tariqa wannan shine ya sauke masa hanya fi da'wati zuwa ga da'awa ila Allah zuwa ga Allah wa ta'sisi dawlatul islamiyya hatta kai ga ya kafa daula ta musulunci shi ma wannan bayanin gaba dai ka neme shi bunzur kitaba al-islami fi Nigeria bi Dr. Liwa'iddin shafi na 86 zuwa shafi na 87 wa tuwfi rahimahullahu ta'ala kuma rahimahullahu ta'ala ya rasu bi Sokoto shi Sokoto yana da sabani wajen rubuta shi wasu na sa Sidon Sokoto wasu sa Sado amma ita kafin din akan mata shadda kuma tare da dhamma haka tawo wasu kuma suka rubuta shi da wawun kamar yadda yake a rubuce an wasu kuma suka cire wawun din sai su bar tawon din maftuha Sokoto bisadi ko bisi wasu kuma sukan faɗe shi da wazanin bakka ko makka Sokoto ko Sokoto to duk ana faɗa Sheikhu Al-Wazir Junayd al-Littafin sa tuhfatu saniya bi yayi wannan bayanan to amma dai wannan da aka kawo to shine da yawa zafin wasu malamai fi shahri zumada sun ce asalin sa sunan wani mutum ne masaki da ya zauna a wannan wurin lokacin bai zama gari sosai ba ɗan ɗakuna ne to yana sana'a ta saka haka to shi nan sa Sokoto ko Sokoto to shi da ya zama garin sai aka sa mai sunan mazaunin wurin wasu kuma suka ce a'a daga Ad-Darbatuni ga can fasakkat wajaha to suka ce daga nan aka samu kalma ne saboda duk wani munafikin Allah in yazo to Sokoto takan duke shi ko turawa zai da suka sha wahala wasu kuma suka ce a daga As-Sukutu ne waɗanda suka ce ana rubutawa da sinin din daga As-Sukutu ne yawwa saboda tana da nutsuwa ba hayaniya a wancan lokaci yanzu ba ku sani ba fi shahri jumad al-akhira sanata to ga shekarun da ya rasu nan 1232 al-muwafiqi ga shi nan 1870 walahu 1870 ko walahu 63 sana yana da shekara 63 kamar shekarun ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wa min mu'allafati daga cikin kadan na littafan da ya rubuta wanda in kana son ka san waye shi to ka neme su ba wurin turawa ba daga ciki akwai mafi shahara littafin sa shine Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a wanda muna karantar da shi akwai Hisnul Afhami min Juyushil Awhami shi ma an buga shi yana cikin tsarin da za mu zo mu karantar da shi insha Allah akwai Asanidul Faqiri shi kuma littafin ne da ya rubuta don yayi bayanin sanadin duk wani ilimi da suka karba a wurin malamai tun daga na qira'a na fiqh da na lugha da na tafsiri da na hadisi mun karance shi wajen wani shi kuma ya dauko daga wani shi kuma daga wani duk hadda isnadin aljamu sai da ya kawo da su gidan shi rahimahullah akwai nurul albab shi ma mun karantar da shi akwai najmul ikhwan yahtaduna bihi bi idhni llah fi umur az-zaman shi ma yana sirajul ikhwan fi ahammi ma yuhtaju ilayhi fi hadha az-zaman nasihatu ahli az-zaman bayan wujub al-hijrati ala al-ibadi wa nasb al-imami wa iqamati al-jihadi akwai tambihu al-ikhwan ala ahwali ard as-sudan akwai tamyizu al-muslimina min al-kafirina akwai tamyizu ahli as-sunnati wa ansari ar-rahman akwai sawqu al-umma ila ittiba'i as-sunnah akwai bayanu al-bid'ati ash-shaytaniyya allati ahdathaha an-nasu fi abwab al-millati al-muhammadiyya akwai ta'limu al-ikhwani bil umuri allati kaffarna biha muluk as-sudan sai da rubuta littafi akai dalilin da yasa yake sarakunan kafirai ne shi ma yana nan mahqut ne ba abu gashi ba akwai miratu kullabi fi mustanad al-abwab lidin al-wahabi akwai ifhamu al-munkirina alayya fi ma amuru an-nas bihi wa anhaahum anhu fi dinillahi ta'ala shi kuma littafi ne da ya tattara abubuwan da yan bid'a suke masa inkari wanda su ne yake wa'azi da su akwai al-jawabu ala as-su'ali fi dalili man'i khurujin niswani akwai lokaci wanda suka yi fata cewa mata su ma suna iya fita kamar yadda maza suke fita wasu daga cikin malaman bid'a to da aka yi wa Sheikh Usman tambaya shine sai ya rubuta littafi ya masa raddi cewa akwai dalilai cewa mata akan gisu kar su fita sai inda larura ya yi masa martani akwai irshadul ikhwani ila ahkami khurujin niswani ka gani sai ya sake rubuta wani kuma sai ya bayani akan hukuncin mata illa lura ta kama to yayi kamata mace ta fita akwai tambihul hukami akwai wasiqatu ahli sudani wa ila man sha'a Allahu min al-ikhwani akwai daliyatu Sheikh Usman fi mar'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuma mun karanta da ita akwai shiriniyatu Sheikh ishiriniyatu Sheikh Usman fi madhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam akwai al-amru bi muwalat al-mu'minina wa an-nahyu 'an muwalat al-kafirina الفرق بين ولايات اهل الاسلام وبين ولايات اهل الكفر اكو ارشاد اهل التفريد والافراد الى سواء الصراط اكو يعود الداعي الى دين الله تعالى غزر من دعوا اكو اقتباس العلم اكو وصيه الشيخ عثمان الى رجل يدعي انه عالم يفسر القران وانا دان هيايه ني انك سامي sai na da kansa ya shi malami yana tara mutane yana tafsiri kuma bai da ilimi da shi ne a Sheikh Usman sai ya rubuta masa risala risala ce kayyama ya tattara ulumu da ake bukata kamin mai tafsiri ya fara a ciki ya ambata ya ce to kai mun san ka ba ka da karatu ka ji tsoron Allah kar ka ja mana musiba fassara qur'ani bisa jahilci yana haifar da kaza da kaza ya ambato su musibu wanda daga ciki akwai yunwa akwai annoba akwai fari akwai yawan mutuwa da sauransu duk tafsiri bisa jahilci da karantarwa bisa jahilci suna haifar da waɗannan abubuwa to akwai sirri to Allah ya tausaya bana to sai ya aika masa ya masa nasiha ya ce ji tsoron Allah bai kai ba dai to insha Allah za mu samu dama wani lokaci ita ba sai makaranta da ita tana da muhimmanci sosai al-mabhasu thani mamaliku bilad hausa masarautun garuruwan hausa tanqasimu bilad hausa al-mutamarkiza fi shimalin nijeri to garuruwan hausa wadanda suke da marakiz wadanda suke aka kafa su a arewacin Najeriya amma fa wannan kasawan siyasatar an yi shi ne a siyasance ba addinance ba a addini babu wani abu kudu arewa turawa suka yi wancan tarihin da muka yi mukaddima da su to daga cikin abin da suka yi akwai wannan sai suka raba Najeriya biyu akwai kudu akwai arewa ta fuskar siyasa ila duwailatul asliya game da kawo dauloli wadanda suke na asali wal far'iyya da kuma wadanda suke rassa akwai wadanda masarautu ne tun kamin a samu Sheikh Usman a haife shi to akwai su amma ba sarautu ne wadanda aka kafa su da sunan musulunci ba eh ba aka kafa su da sunan musulunci ba ina na kallaka abin naka ba aka kafa su da sunan musulunci ba to akwai wadanda su kuma rassa ne eh to su ne wadanda ake kira Hamza Hausa bakwai Banza bakwai to wannan shine za a yi bayani akan sa to a siyasance ne aka yi shi amma a ilmance babu abin da ya bambanta tsakanin Hausa bakwai da Banza bakwai ba wani abu na ilimi akai eh saboda haka babu wani abu Banza bakwai Hausa bakwai eh kamar yadda za mu ji na farko masarauta ta farko mamlakatu Kano akwai masarautar Kano tun kamin a Sheikh Usman ya zo akwai ta masarauta ce mai cin gashin kanta kuma tana gudanar da abubuwa kuma ana musulunci tun kamin a Sheikh Usman ya bayyana akwai mamlakatu Zazzau akwai masarautar Zazzau Zariya kenan ita ma masarauta ce ta musulunci duk da kuma a akan samu wadanda hatta ba musulmai ba kuma su jagorance ta kamar yadda bayani zai zo akwai mamlakatu Daura masarautar Daura akwai mamlakatu Gobir akwai ta Gobir ta Sakkwato kenan a yanzu akwai mamlakatu Rano akwai masarautar Rano ita ma masarauta ce mai zaman kanta a wancan lokaci akwai mamlakatu Kashina wanda ake kira Katsina to mamlakatu Burum ta gabas wasu kuma suna fadan sa Birum ko Burum ta gabas ita kuma lokacin tana can yankin tsakanin Adamawa da kuma abin nan tsakanin Adamawa da ina nake so in ce da wani sashi na Taraba irin su Wukari da sauransu ita ma akwai masarauta wadda ta haɗe wannan yankin a wannan lokaci shi yasa aka kira ta da ta gabas saboda tana gabacin Najeriya to hazihil mamaliku as-sab'u hiya al-asliya to waɗannan su ake kira da Hausa bakwai su ne masarautu guda bakwai na asali bisa kakkasa su da aka yi ta fuskar siyasa dama su akwai su kuma kowace zaman kanta take ba ta tare da waccan ba ta tare da waccan a Sheikh Usman albarkacin jihadin shine ma sai aka haɗe masarautun gaba ɗaya suka koma masarauta ɗaya kuma akan musulunci amma wancan lokaci a rarrabe suke bal ma hadda yaƙe kamar yadda zamu gani to wahazihi almamaliku as-sab'u hiya al-asliya wa hunaka ghayru al-asliya akwai waɗanda ba na asali ba wanda suke kira Banza bakwai akwai mamlakatu Zamfara akwai mamlakatu Kabi akwai mamlakatu Yawuri akwai mamlakatu Nube akwai mamlakatu Bargu akwai mamlakatu Gurma to wasu na karawa da ta bakwai din wasu sa Ilorin wasu kuma su sa wata don ita Banza bakwai akwai sakani to haka suke masarautu tun kanin bayyana a Sheikh Usman kuma kowace masarauta daban take da ƴan uwarta to amma walaysa hunaka tafsirun wadihu babu wani fassara wanda yake a fili li hadha taqsimi ga wannan rabawan babu duk wanda ya fade shi in ka tambaye shi yayi ma bayani ina wannan rabawan ya samu asali to babu wata magana da zai kawo maka ilmanci al ittibati wanda aka yi shi haka kawai sadahiyan ba bisa wata ka'ida mu'tabara ba in an ce shay'un itibadiyun abinda ake nufi kenan ma'ana abinda aka fade shi ba wai ya gino akan wata ka'ida ko wani dabit wanda yake mu'tabar ba to haka shi ma wannan takasimi da ya dalili da anna kullu min zamfara saboda su waɗanda ake kira da Banza bakwai kamar Zamfara wa Kabi da sauransu lam tu'raf lahuma ayyu lughatin tarihiyya ghayru lughati Hausa ba san su da wani yare in ba Hausa ba kamar yadda su waɗancan Hausa bakwai ba a san su da wani yare in ba Hausa ba, to haka su ma banza bakwai ne. To ina ne rabawan ya samu asali? Kaga an yi shi ne a siyasance kawai, ba wai a ilmance ba. Wai yumkinu yana yiwa an ya kuna haza taqsimu? Sai shi malin ya ce a fahimta sa zai iya yiwa wannan rabawan ya samu tushe ne taqsiman habariya, rabawa ne ta fuskan ci gaba. Bi ma'ana abin nufi anna tatawwuran nuzumu siyasi, cewa ci gaban tsare-tsare na siyasa walistima'iyya da na society na al'umma fi ba'dhi duwailati, a sashen wasu dauloli ko wasu masarautu, to kana asbaqa minhu fi duwailati al-ukhra, ya riga na wata daula. To ta fuskar haka kila suka kalli su waɗancan Hausa bakwai sun fi ci gaba ta fuskar siyasa, kuma su suka riga ci gaba akan na banza bakwai. To shi yasa aka yi wannan takasimi, wanda yayi wannan maganar kadibil tagan a unzur kitaba al-islam fi Nigeria lid doctor Muhammad Liwa'iddin, a shafi na 84 zuwa shafi na 89 wa infaqil maisuri, da kuma littafin infaqul maisur a shafi na 44. To duk zaka samu wannan magana. Imtizaju Hausa min qaba'ila muta'addida, yawa cakuduwar Hausa da ta fuskar kabilu daban-daban. Kamar yadda muka faɗa a dazu, ita Hausa asali babu wata kabila kwaya ɗai da aka cewa ga ta ita ce tushen Hausawa, babu. Kabilu ne in ka ga mai karatu, amma in ka koma littattafai na tarihi, to abinda zaka gani kenan. Wa Hausa laysu qabilatan wahida, Hausa ba kabila kwaya ɗaya bace. Wala iddata qaba'ila, kuma ba kabilu da yawa bane tanhadiru, da suka gangaro min aslin wahidin, daga astushi ɗaya sai aka kira su da Hausawa, ba ko ɗaya a ciki. Walakinnahum, sai dai su Hausawa, mazijun min iddati qaba'ila, sun garwayu ne da kabilu daban-daban. Shesa kona a wancan lokaci hatta a yanzu, wani da zaka bibe asalinsa zaka isko bazabar me ne ko ba Fulatani ne, amma kuma yanzu ya rike da ya koma Bahaushe. Tun tale-tale su ma haka suke takawwanu, da suka kasance abaral usuli, wato a matafiya ta zamunna, min iddata araqin, ta asali daban-daban. Ma'ana kenan asali daban-daban daban-daban, to su ne sai suka haɗu sai suka cakuɗe wuri ɗaya. Warrabitatu allati, mai ɗaurewa alaƙa wadda take haɗawa, tarbitu bainahum, wadda take haɗa tsakaninsu, hiya lughatu Hausa, sai zankowansu Hausa yake. Wal masalihul mushtaraka, da kuma wasu masaloli da suka masalahohi da suka yi tarayya a cikinsu. To waɗanga abubuwa guda biyu sai suka bayar da dama sai aka kira su da Hausawa. Walakinnahum, sai dai su ragama zalika, kasancewar tare da haka, lam yakunu ummatan wahida, ba su zama al'umma kwaya ɗaya ba wadda za ka ce ga tushensu. Duk abin da za a kawo ko wasu za su faɗa, to in ka bibiya sai ka ga a su ma daga wata ƙabila suka fito, kamar Kibbawa ne. To su ma in ka bibe tarihi da ake cewa su ne asalin Hausawa, ko mutane Ethiopia, to za ka ga su ma asalinsu daga wata ƙabila da ya ce, daga wata ƙabila ce. Ina ba ta rangani. Sai ce nazaran lini zu'ihim, kuma wannan duka kallo ne zuwa ga karkatuwarsu, ila ruhin listikilaliya, zuwa ga wata mafuskanta ta cin gashin kai. To shi yasa sai aka kira su Hausawa gaba ɗaya, saboda haka su Hausawa sha'abun ake kiransu. A sha'ab shi ne waɗanda suka taru ƙabilu daban-daban, an gane. Yawwa, ƙabila kuma ita ce wadda ta fito daga wani tsatso kwaya ɗaya. to haka shi Dr. Muhammad Liwauddin ya ambata a wancan littafin nasa al-Islam fi Nigeria idan kun duba shafi na 40 da ainihin tafas yawa to kaga daga nan babu tun wani banza bakwai saboda haka ko dai a kira mu da Hausa bakwai din yawa ko a ce Hausa 14 shikenan a gira da Hausa 14 a garawa galla saboda haka ku ba banza bakwai bane wannan yan siyasa ne kawai suka yi shi amma bai da wani abin nan asali ina fatar an gane to kaga abin da zai fa'idantar da shi dan da awa Hausa ya san cewa abin da yake kira dan ya kare ba ba kabila bane kwaya daya kabilu ne daban-daban duk wanda ya shigo yana magana da Hausa to shi ma za a iya kiran sa Bahaushe to kaga asalin abin da suke kira dan shi babu shi ma kwata-kwata babu shi dawa suke bisa iska kuma hakan ba wai laifi bane ta fuskar su Hausawa akwai kabilun da haka ba wani laifi bane ba laifi bane tunda haka Allah ya tsara al'umma shuruban wa qabail haka Allah ya tsara wasu haka suke tun asali me farko ayat ya inna khalaqanakum min zakarin wa unsa waja'allakum shu'uban wa qabail to kaga haka tsarin Allah yake akwai wanda asalin su su sha'ab ne wasu kuma kabila to me matsala babu wata matsala ai lokaci ko to ba laifi nan za a dasa aya karo na biyu kenan insha Allah sai a tashi al-mabhas as-salis سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله